kula sauran wasannin Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 18 ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton ta tashi a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham da ci 1-1 da Tottenham ta yi da hannun gida. A yanzu dai Tottenham tana mataki na biyar ne a saman Premier League da maki 33, ita kuwa Southampton tana mataki na takwas da maki 24. A ranar Asabar idan Allah ya kai mu za a ci gaba da fafatawa gasar Premier League a mataki na 19 ko mako na 19. A labarin wasanni ko na club da ake yi shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Barcelona Andres Iniesta ya ce burinsa a ƙwallon ƙafa shine ya ajiye takalman ledarsa a ƙungiyar ta Barcelona. Iniesta ɗan shekara 32 da haihuwa ya zaɓi sama da shekaru 18 yana fafatawa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ya fara tun daga ƙungiyar yara matasa na Barcelona wanda ke kira Youth Academy. Ya samu lashe manyan kofuna guda 8 kama daga cikin ƙasar Spain har zuwa nahiyar yankin Turai, inda a ƙasar Spain ɗin ya samu nasarar lashe kofa dire na ƙasar Spain har sau 4. Ya kuma lashe kofin zakarin nahiyar Turai wato Champions League shi ma sau 4. Kontrakinsa zai kare ne a shekara ta 2018 sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na yi wurin tsawaita masa kontrakinsa nan gaba. A tarayyar Najeriya kuwa a yau ne za a ci gaba da gasar wasan Alhaji Aminu Maigari, tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa NLS wanda ake na 'yan ƙasa da shekara 20. Za a buga wasan ne a matakin cikuwa ɗaya wato knockout wanda ake yin a cikin garin Doji. A yau ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta BOA Flamingo za ta keta rai tsakanin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Yalwa Sports. Za a buga wasan ne misalin ƙarfe 4 na yamma a filin wasa na Gensler da ke cikin garin Doji, tarayyar Najeriya. Huta lafiya.